أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقدار له. الحمد لله. يومنا جمعة شائع قوتا شعبان إجراتا دهودايا دهري هدو داربين دهودو وان دهي دهي دهوكو قوتا نأوكو ميلادية تدو بيود إشرين دهوكو. أولا ما ركالتا تامو مسأل واتو زاويا شيخ مو شيخ مال مروان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله رحمة واسعة عند زعمة قبادة كراتلة الشفاء بتعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم. Zaman nama ta kona 129 ne yau muna cikin fasali na biyu hukumu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam hukumu salati alaihi hukumcin sallah wato yin salati a bisa maishi tsira da mutum Allah ya tabbata a gare shi mun zo da cewa wa haka abu ya ala al-abdi al-maliki wa an al-madhhab fiha thalathat aqwal abu ya ala al-abdi al-maliki ba maliki ya kaito a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiya salatu taqwalin qawloli guda uku al-wujubu akwai qawlin da yace wajibi ce akwai was-sunnatu da qawlin da yake yace sunna ne wannan dubu da qawlin da yace duka wannan mustahabbi ne dai amma in ba manta ba ana bayani ne yin salatin a cikin sallah wa kan khalafa al-khattabi min ashab al-shafi'i wa ghayruhu al-shafi'iyya fi hadhihi al-mas'ala al-qadi yace kuma al-khattabi malumun al-khattabi ba shafi'i min ashab al-shafi'i don da kina cikin mai cikin mutanen imam shafi'i ma'ana shafi'awa wa ghayruhu da wani sama sun sabawa ash-shafi'i imam shafi'i fi hadhihi al-mas'ala cikin wannan mas'ala qala al-khattabi in ba mun ta ba shi imam shafi'i ya ce wancan karatu da gabata mai bayani shi a wurin shi wajibi ne farilla ne mutum dole ne mutum ya salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen sallar sa cikin tahiyya ta biyu bayan tahiyya ta biyu to قال الخطابي ما الخطابي يتي وليست بواجبة في الصلاة بواجب يتي با إن صلاتي قاني سنة بواجب يني با تكين صلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا شافي وانا شيني ما قنا تارم فكيهي واتو جماعة الفقهاء من الخلفي أكوكو من الثلفي والمتأخرين كنا دوان دسك ذو كامي إمام شافي دوان دسك ذو باين إمام شافي dukan su wa huwa qaul jama'ati yace wannan cewa ita ba wajibi bane a cikin sallah shine fada ta jama'a cikin faqihai illa shafi sai da shafi wala alamu lahu fiha qudwatan al-khatabi yace ban san wani abin koyi ba ga imam shafi a cikin wannan mas'alar ban san wani abin koyi ba bai da wanda ya rige shi fadin wannan yake so yace wa dalilu ala annaha laysat min furud salah yace dalilin afsa cewa ita yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cikin farloli na sallah amalu salafi salihi qabla shafi wa ijma'uhum alayhi shine aikin magabata wanda suke managarta wanda suka zo gabani imam shafi'i da kuma ijma'in su akan haka sun hadu a cikin cewa yin salatin a cikin sallah ba farla bane wa karshen na annasu alayhi hadhihi almas'ala jiddan yace mutane yana nihin dai masana sun wanda suka zo bayan shi kenan su ma sun yi zargin wannan mas'ala a gare shi Imam Shafi'i zargi sosai suka munanta zargi suka ce wannan dai a ganin su ba haka ba ne wa hadha tashahud ibn Abd al-Mas'ud Imam Khattabi yana cikin bada hujjoji cewa dai ba ta zama farilla a cikin sallah yace wannan abinda zamu karanta wannan akoko yace wannan ga dai tashahud ibn Mas'ud tahiyya wanda aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu allazi ikhtara Shafi'i wanda shine Imam Shafi'i ya zaba saboda in ba wanta ba koko sanin wanda suka sani ne cewa ita tahiyan nan tazo da kaifiyoyi da ruwayoyi an rawaito ruwayoyi daban-daban har guda 13 na tahiya kamar da nan gaba zai bayani to cikin waɗannan ruwayoyin guda 13 riwaya ta Abdullah bin Mas'ud wanda ita Imam Shafi'i yake da kanshi ya zaba wa huwa allazi allamahu lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi tahiya ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi shi Abdullah bin Mas'ud afwan ita wannan tahiya laysa fi salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiya wannan dashi shi kanshi babu salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta wa kadhalika kullu marra wa tashahhud haka duka wanda ya rawaito tahiya an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kadi hurayra tamkara abu hurayra wa ibn abbas da abdullah dan abbas wa jabir da jabir wa ibn umar da allah dan umar wa abi sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa abi musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari wa abdullah ibn zubayr da abdullah dan zubayr radiyallahu anhu ya da ta bata garisu baki da lam yadhkuru fihi salatan ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam duka cikin tahiyoyin da suka rawaito ba wanda ya ambata salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi agar ga Ibn Abbas wa Jabir radiyallahu anhuma hakika Abdullah ibn Abbas da shi da Jabir kai da ta baka gare su cince kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al-Qur'an annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance yana koya mana yana karantar da mu tahiya kamar yanda yake karantar da mu wata sura daga cikin al-Qur'ani wanahu ana an abi sa'id ibn al-khudri radiyallahu anhu ana wato kwatankwacin wannan daga Abu Sa'id al-Khudri shi ma wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah dan Umar da Allah tabbata gare shi shi da mai fishi radiyallahu anhuma ya ce kana Abu Bakar sai na Abu Bakar ya kasance yu'allimuna tashahhud ala al-minbar yana karantar da mu yin tahiyya akan minbari yana akan minbari yana liman yana imami na juma'a yana karantar da mu ga yanda ake karanta tahiyya kama yu'allimuna as-sibyana fil kuttab kama yanda kuka san malama suna karantar da almajirai yara fil kuttabi a cikin makaranta wa allamahu aidan ala al-minbar Umar ibn al-Khattab haka nan sai na Umar ibn al-Khattab ya karantar da mutane tahiyya akan minbari shi kanshi shine wanda mu na wurin malikawa muka riko wanda sai na Umar ya karantar akan minbari kin amma saboda wani su ko rashin bincike ne dai koko dai abin suna magana da yau da wata lace ba gashi an ce ruwayoyin nan guda 13 ne yawanci su duka ingantattu duka abin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai wani su mutane suna karambani sai wani yake sai ka ji wani yana ma wani inkari mu tahiyya tashi kai dai wanda ka rike wanda ka sani wanda ka samu ga ingancin ta dan ne tabbatacciya ce to ba wani sai kama wani ko kaga wani ya ta wani ta dan saba da taka ba wani matsala bane ba ba matsala bane wannan ko kadan wa fil hadith ya zo a cikin hadisi la salata liman lam yusalli alayya shi in mun lura da usulubi na al-qadiyya usulubi ne na mai adalci ga abinda kowane magana ka dangata shi ga mazuwa ita kuma koda ba ra'ayinka bane ba ka wadi an akwai wasu wadi wata magana wanda ko ta saba ma ra'ayin naka dan saboda wannan abu ne kadiya ce ta musulunci ba wai ta wani ba ko wani a ta musulunci da musulunci kenan baki daya sai ke cewa wa fil hadisi ya zo a cikin wani hadisi la salata liman lam yusalli alayya babu salla ga wanda bai yi salati a gare ni ba qala ibn qassar ibn qassar yace ma'ana wannan hadisin kamilata ma'ana babu sallah cikakkiya da duk wanda ya sallar shi har karshe bai salati a gare ni ba awali man lam yusalli alayya marratan fi umrihi koko yace a ko ana nin wanda bai taba mun salati ba tsawaran shi shine babu sallah gare shi ya sallama sallan ba karbabbiya bace amma sai yace wa da'afa al-hadisi kulluhum riwayat hadha al-hadisi yace ma abu da hadisi baki dayan su sun raunanar da wannan riwayan a cikin wannan hadisin duk cewa shi hadisi yace mai rauni ne ba yana nihin ba a aiki da shi ba musamman yazo cikin farala ta ayyuka abinda ake nihi dai shi hadisi in ba ingantacce bane ba aka hujja da shi ba istidlali da shi kace abun wannan mai kyau ne saboda ga hujjar shi to hadisi sai mai inganci sai ingantacce yake ake rantawa wa fi hadisi abi ja'far an ibn mas'ud radiyallahu anhu haka cikin hadisin da abu ja'far ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud ya dala tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi ya da mutu Allah tabbata gare shi yana cewa man salla salatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu duk wanda yayi sallah man salla salatan lam yusalli fiha alayya da yayi salati a gare ni ba cikin wannan sallar tashi wa ala ahli baiti haka nan bai yi salati ba wa ahli baiti lam tuqbal min wannan sallam ba an karbe ta ba daga gare shi qala Daruqutni Daruqutni yace as-sawabu abun da yake daidai annahu min qawli Abi Ja'far Muhammad ibn Hussein cewa wannan magana ce fada ce ta Abu wanda kace shi rawaito hadisin an ce magana shi ce dai magana shi ce da yake cewa ga magana tashi ne kuma a gaba yace law sallaitu salatan lam usalli fiha ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahli baiti la ra'aytu anna la tatimmu shima daman wanda suke sharhi wannan hadisi na baya da yake cewa wanda ya salla da ya salati a gare ni ba da ahlin gidana to ba a karbata sun ce ba a karbata cikakka shine a wannan magana shi Daruqutni yace asali abin da yake daidai wannan magana ce ta Abu Ja'far Muhammad al-Bakir kenan cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin sani yake cewa law sallaitu salatan da zan yi sallah da zan sallaci wata sallah lam usalli fiha lam usalli fiha ala nabi sallallahu alaihi wasallam da zan yi wata sallah cikin sallah ya kasance bin yi salati cikin ta ba a amsa annabi sallallahu alaihi wasallam wala ala ahli baitihi ko bin yi salati ba kuma ausa iyalin gidansa la ra'aytu annaha la tatimmu da naga cewa wannan sallan bata cika ba gani shine ma'anar shi la zanantu da na zuci cewa sallan nan bata cika ba na'am wannan shine karshen wannan fasali na biyu al-fasl al-thalith fasali na uku shin mawadin allati yustahabbu fiha salatu wa salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai bayani wannan fasalin cikin wurare wanda aka so a cikin wannan wuraren a yi salati da taslimi ko da sallama ko gaisuwa a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi wa yuragabu min zalika fi tashahhud as-salah ana kwadaitarwa daga wannan a cikin tahiyya ta sallah zancen da muka yi to yanzu muna ci gaba akan shi wannan zancen wuraye inda ya kamata inda aka so ayi inda ake salati ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine harko ce ana kwadaitarwa min zalika daga wannan ma'ana yin salati kenan fi tashahhud salati a cikin tahiyya ta sallah kama kaddamna wa kamar da muka gabatar da shi wa zalika ba'da tashahhud wannan kuma inda ake salati shine bayan an karanta tahiyya wa qabla ad-du'a'i gabanin addu'a cikin tahiyya in an yi da tahiyya akwai abin da yake karawa musamman tahiyya ta karshe cikin su akwai addu'o'i da za su biyo baya to kamar ayi addu'o'in nan a gabatar da salati sannan ayi addu'o'in nan haddathana al-qadi abu ali rahimahullahu bi qira'ati alayhi qala haddathana al-imam abu al-qasim al-balqi qala haddathana al-farisi أنا ابن القاسم الخزاعي عن أجل هيثم ابن كليب أنا أبي عيسى الحافظ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوى ابن شريح حدثني أبو هاني الخولاني أن أمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع قبالة ابن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبتدئ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء wannan sanadin da ya taho har ya zuwa Fudalatun Ubaydin Fudala dan Ubayd yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen Madina ansari ne wannan yana cikin wanda suka rambanta da nasan dukan wasu mashahid duwan su ya koka da maki sallallahu alaihi wasallam da shi akai ya halarci Badar da abun da suka yi bayan ta da bai'atul ridwan da tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har daga bayan su ma wan su futuhu da aka yi ma bayan daga baya tare da sayyidina Muawiya da shi aka yi har inda sayyidina Muawiya ya nada shi alƙali na Dimashq bayan wafatin Abu Darda shi ko Abu Darda shine ma yayi wasiya da nada shi Fudalat ibn Ubayd haka ya ci gaba da alƙalanci a Dimashq kuma har Muawiya ibn Abi Sufyan yana khalifantar da shi in zai barin Dimashq to haka dai ha lokacin da ya wafati hijira tana da shekara 53 an ce Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yana khalifan musulmi yana cikin wanda suka kama gadan mankaran shi gadan musulun ta kushewa wanda an ka dora mutum akai wanda ke doke mutum akai yana cikin wanda suka kama abun da ke faɗa ma duk abubuwan da kake ji wasu suna har ma suna sukin baki akai diba ga irin wannan aiki irin wannan tawadu ba kowa bane ba wa ina ma yanzu ka saka samu wanda yi irin haka shine sarkin musulmi na duk duniya a zamanin amma da shi aka kama gawa aka kama wannan gado na gawa aka tafi aka yi bisa ta wannan bawan Allah kaga komi ko ba komi dai akwai tawazu kun ba da mun ba shine na farko ba nashi mutanen kirki ne duk wanda suka abokanci Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da daraja madaukakiya wajibi ne a so su a girma masu wannan ba shine abu na farko nashi wanda girma tawazu da girma janabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wato girma bayan Allah ba manta ba farkin bayan mamin bayanin yanda ya sayi alburjan nan ta baki sallallahu alaihi wasallam da tsimbin kudi dan ayi mai likafani da ita shi sai na Muawiya radiyallahu ta'ala to wannan shine Fudala ibn Ubayd shine yake cewa yace ya qulu san shi wato wanda ya rawaito daga Fudala yace Fudala yace sami an yace cewa shi yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ah sami Annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani mutum yadu yana addu'a shi salati a cikin sallar shi wannan mutum falan yusalli ala Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai salati ba bisa Annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi fa qala Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi sai yace ajila hadha kai wannan mutum yayi gaugawa yace wannan yayi gaugawa kuma da Abu Sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi فقال له ولغيري سيتي مشي دوانين شما دوان دي كيجي يتي إذا صلى أحدكم إن قيمكو يي صلى فليبدأ بتحميد الله فليبدأ نعرضي عن النازة فليبتدئ دامي إن سمت فتاة سيني سماني إن فليبتدئ إن أنسى دولي أمي متكسر عشي فليبدأني فليبدأ بتحميد الله تو متن يوهارا دقو ديوى الله wasana alai da kuma yabo a gare shi summa li yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam salati a bisa annabi ya da musu Allah saboda a gare shi summa da ba'du bima sha sannan mutun ya addu'a da abin da yaso bayan haka insha Allah annabi ya da musu Allah saboda a gare shi wayurwa an rawaito min ghairi hadha sanad daga wani sanadi banda wannan da makaranta cewa maimakon falli yabda bi tahmidillah sai yace a cikin sanadin wanda aka rawaito wannan bi tamjidillah mutum ya fara da girmama Allah wa huwa asahu kuma shine mafi inganci ba wa an umar bin khattab radiyallahu anhu qala addu'a was salatu mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi fala yus'adu ila allahi minhu shay'un hatta yusalla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an karba daga umar bin khattab radiyallahu anhu yace addu'a was salatu da addu'a da sallah mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi abin ratayawa ne tsakanin sama da kasa so ake din kai addu'a tayi sama in kai sallah tayi sama ilai yasadul kalimu at-tayyib wal amal as-salih yarfa'u kaman da al'ada take ta ayyuka nagari duka sama ake da su to in har mutun yayi addu'a ko sai sallah fala yus'adu wannan aiki na shi ko na addu'a ta shi ba a yin sama da ita ila Allah zuwa Allah wato minu shi ba wani abin da za a yi sama da shi za a doka shi zuwa Allah hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam har sai in mutun yayi salati wa annabi sai ya da mutun Allah tabbata gare shi wa ana ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'arahu haka da an karbo daga sayyidina ali ya da tabbata gare shi ya karbo shi ma daga annabi sai ya da mutun Allah tabbata gare shi hadisi wanda yake kwatankwacin wannan da ma'anar wannan hadisin ko da abinda wannan hadisin ya kusa da ma'anar shi cewa kenan da addu'a da sallah abin ratayewa ne ba a yin sama da su har sai mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi wa ana ali radiyallahu anhu an karbo da sayyidina ali yarda Allah ta mata gare shi wa ala ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana kai akan wannan sai mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi kina salati wanda ake so cikin shi ya kasance akwai ambatan alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ciki wa ruya annad du'a mahjubun haka arawaito cewa addu'a abun shamu kan cewa ce hatta yusalliya da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam har sai mai addu'an yayi salati a bisa annabi sai ya da mutun Allah tabbata gare shi duk wanda ya addu'a ma'ana an kare wannan addu'an don hijabi an kare ta daga ta samu karbuwa ba an karba ta ba an karbe ta ba har sai mutun yayi salati sannan kamar yadda suka na dace in sharaka zalika alhijab in mutun yayi salati sai wannan hijabin yake ce sai a dokaka ta ta samu shiga wa ibn mas'ud radiyallahu anhu haka an karbo daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta bata gare shi idan arada hado kuma an yasala Allah shay'an idan dayan ku yayi nihin ya so ya roki Allah wani abu fal yabda bi madhihi wa sana alayhi to yara da yaban Allah da zai yabo a gare shi bima huwa alu da abin da ke shine mai wato ahalin shi mai cancanta shi suma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutun ya salati an sa annabi sai ya da mutun Allah tabbata gare shi suma li yasal sannan mutun ya yi roƙon shi fa innahu ajdaru an yanjah cewa shi ajdaru wannan shine mafi cancanta an yanjah ya samu shiga ya samu karbuwa najahi mutun ya samu abin da yake nema kenan to in mutun na so ga yanda zai kenan wa ni jabirin radiyallahu anhu haka an karbo daga Jabir da Allah ta bata gare shi kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah ta bata gare shi yace la tishaluni taqadihir rakibi kar ku sanya ni kamar wata buta ta mahayi mai hawa ta da ba inda ke yana sa wani makayi wanda zai rufe ruwan shi a ciki ai sai ya rataya shi nan bayan abu hawan nashi yace kar ku sanya naka mana kar ku zinkirtar da ni a cikin addu'an ku ga kusan yani daga baya fa innar rakiba domin shi mahayi yamla'u qadahu yana cika abutan shi za a cewa ko abu ne kamar da haka nan summa yada'u wayarfa'u mata'ahu sannan sai ya bar shi ya dokaka kayan shi alai sai ya sanya shi ma kayan nashi ma sai ya dora su sama wannan abun ruwan nashi fa in ihtaja ila sharabi sharibahu in ya bukaci shi zuwa sha sai ya sha wannan abun ruwan nashi wanda yaji cikin wannan buta tashi aw ila duwa koko in ya nihi wata addu'a koko in ya bukaci zuwa Allah tawazza sai ya Allah wa illa in ko ban ma duka wannan bai bukaci zuwa baya bukatan sha ruwan da Allah ya gama ruwan sun jima ko wa illa haraqahu in ba haka ba sai ya zubar shi ana sallallahu alaihi wasallam ya kan ku sanya naka ka ku mera duka maka walakin sai dai is'aluni fi awwal ad-du'a ku sanya ni a farkon addu'a wa awsatihi da tsakiyar shi wa akhirihi da karshen shi inji manzala sallallahu alaihi wasallam malaka kai salati horko tsakiya kai salati karshe kai salati to alhamdulillah wa qala ibnu ata'i yace lidu'a arkanun wa ajnihatun wa asbabun wa awqatun yace addu'a tana da rukunai tana da hukahuki tana da dalilai na karbuwa tana da kuma lokuta fa in wafaqa arkanahu qawiya in mutun addu'an mutun ta dace da rukunan shi to addu'a sai ta yi karfi wa in wafaqa ajnihatahu tara fi sama in ko addu'an ta dace da hukahukin addu'a sai addu'an ta tashi zuwa sama wa in wafaqa mawaqitahu faza in ko mutun yadda addu'an shi ta dace da lokutan addu'a to wannan mutun ya rambanta wa in wafaqa asbabahu anjaha in ko mutun ya dace da dalilai na karbuwan addu'a to anjaha lokacin na addu'an za ta yi amfani farkanu rukunan addu'a hudurul qalbi shine halarto zuciya lokacin addu'a mutun ya kasance ya san me yake cewa ya san me yake roko zuciyar shi ta tana wajen ba kana faɗi da bakinka ba Allah ka bani kaza amma kai zuciyarka ba nan take ba wannan annabi sun yace la yaqbalu Allahu du'aan min qalbin ghasilillahi Allah bai karɓi addu'a daga zuciya wadda take mai rabkana mai shagala yanzu ce ba nan take ba kana ce Allah ya baka kaza Allah ya baka lahirka hankalinka na duniya warriqatu yana zanawa rukunan addu'a ne yace hudurul qalbi halarta wa zuciya warriqatu da kuma kariya ta zuciya kariya zuciya mutum ya ji kamar yana roƙon Allah yana kamar mai kuka yana marerace ma Allah tabaraka ta'ala wal istikana to da ƙarin marerancewa shine istikana mutum yayi kamar ya kaskantar da kanshi wal khushu'u da kuma khushu'i tsoron Allah shi ma wanda cikin shi akwai nutsuwa da kaskantar da kan dai wa ta'alluqul qalbi billahi da kuma ratayuwan zuciya da Allah wa qat'uhu min al asbabi da kuma yanke zuciya da dalilai kar ka ga a'a wai Allah ba ya iya amsa ba sai ka bi ta kaza Allah ba zai baka ba sai kayi wata dubara ta ka Allah ba ka iya samu ba sai da wani dalili a'a dukkan yanke wannan ka tabbata kawai Allah ne yake badawa Allah zai baka ko da wani dalili ko ba dalili wa ajnahatuhu as-sidq kuma kuka wucin addu'a shine gaskiya mutum da gaskiya mutum ya kance da gaskiya yake wa muwafaqatuhu al-asar wa mawaqituhu afwan lokutan kuma da ake naka tsawa addu'a babu kamar wannan lokacin shine al-ashar lokutan sahur gabanin kyautawa al-fajr lokacin shine sursulul akhir kashi ɗaya na ƙarshe na dare na ƙarshen wa asbabu dalilai kuma na karɓar addu'a as-salatu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine salati a bisa annabi tsiya da aminta Allah ya tabbata a gare shi to kashi wanda wannan shikenan ka bi dalili ka samu sababi kenan na karbuwa wanda saboda shi shine sabab abinda saboda shi ne za a karbi addu'an da ba shi da shine salati annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadis ya zo a cikin hadisi addu'a baina salataini la yuraddu addu'a tsakanin salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ba a maida ta in kai addu'a kai salati kai addu'a sannan kai salati to insha Allah wannan addu'a sunan ta karbi ba a maida ta wa fi hadisin akhir a cikin hadisi kuma na daban kullu du'ain mahjubun duna sama duk wata addu'a abun sha makancewa ce koma bayan sama ba ta yi sama ba fa idza ja'ati salatu alayya sayyid du'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in salati a gare ni yazo sai addu'an sai ta yi sama sayyid du'a lokacin da addu'an suke ta huce wannan hijabin sai ta yi sama wa fi du'a ibn abbas radiyallahu anhu ma ya zo a cikin addu'an abdullah dan abbas ya dala ta mata a gare shi da mahaifinsa duka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi rawahu anhu hanash wanda hanash ya rawaito shi daga shi abdullah dan abbas ne fa qala fi akhiri sai ta cikin karshen shi yace wastajib du'ai Allah karba du'ata summa tabda'u bi salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka fara da yin salati a bisa annabi da musu Allah ya tabbata gaishi fa taqulu sai ka ce allahumma inni as'aluka an tusalliya ala muhammadin abdika wa nabika wa rasulika afdala ma sallaita ala ahadin min khalqika ajma'ina amin yace in kai bayan ka haida ka yace sai ka ce kenan bayan ka ce wastajib du'ai Allah ya karba addu'ata. Yace sannan sai kace Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka an tusalli ala Muhammadin afsa wato afsa cewa kai salati afsa annabi sai da musalla sabata gare shi abu duka wannan shi bawanka ne wa nabika annabinka wa rasulika manzanka afdala ma sallaita mafificin mafifici abin da kai salati ala ahadi afsa wani min khaliqi daga halittanka ajma'ina baki daya sai kace kuma amin Allah ya karba wa min mawatini salati alayhi yana daga cikin wuraren yin salati a gare shi tsayar mutum Allah sabbata a gare shi dama wannan shine fasalin abinda wannan fasalin ke bayani wuraren da ake salati da gaisuwa ga Maki sallallahu alaihi wasallam to yace yana cikin wuraren da ake salati inda zikrihi yayin ambatansa wa sama'i ismihi da jin sunansa wannan ina ganin rabkanan musulmi da dama a kai an ce yayin inda ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to da ake annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi salati an ce annabi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk abin da ke amma wai abin mamaki kudu ba ake zaka ji in aka ce rasulullahi ko ya sallallahu alaihi wasallam zaka ji amma in aka kama sunan shi karara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka ji musu mamaki ba san ko menene wannan dalili a kama sunan karara sai a shiru wa amma sai an ce manzo sai ka sanar a ce sallallahu alaihi wasallam wanda wasu ma suna da wannan wato manzo ba ɗaya bane ba masu annabi ba ɗaya ne manzo ina faɗe na ba ɗaya bane annabi ba mutum ɗaya bane annabi kamar har yana cewa ma wani ma ko cikin suratul duha suratul shamsi kaza samudu da dagwa yin ba ta shiga fa qala lahum rasulullahi da an ce fa qala lahum rasulullahi ko suke wani sallallahu alaihi wasallam alhali ko ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ake ni da rasulullahi a nan ko ai zancan annabi salihu ake na kada salihu ne ake zance to amma haka tsaya kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum wakaji mutane ba mutum ba kamar masallacin juma sai ka rike musu to wannan kuskure ne ina kama sunan shine abu la shine wani cancanta da an ka dinka kai suna bayan Allah ma kai sunan koma ko da wani yaro ne ka kama can kake kira kake nihin yake da sunan Annabi Isa sallallahu alaihi wasallam da an kira shi ko sai sai salati saboda kowanne sunan wannan sunan wani ma ya tuna musu da manzara sallallahu alaihi wasallam sunan nashi sallallahu alaihi wasallam to shine inda yana cikin wuraren da ake salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inda zikiri yayi ambatansa wa sama'i ismihi da kuma jin sunan shi au kitabihi ko ko rubutun shi in aka rubutu kake ka rubuta sunan shi to kai salati na wurin salati ne wa maji sallallahu au inda al'azani ko ko yayin kiran sallah shi ma ina kama sunan Annabi sallallahu a ciki zaka yi salati wa Annabi sallallahu wa karkara sallallahu alaihi wasallam hakika ko Annabi sallallahu ya faɗa ya ce ragima anfu rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya ha hanci na mutumin da aka ambace ni a wayan shi da ya salati a gare ni ba ya turmuzu da kasa mata ma'ana mutumin nan ya kaskanci irin kamar ka kamo mutum ka durme huskar shi kasa ka goga saboda ni an ambace ni jin manzo sallallahu alaihi wasallam bai salati a gare ni ba wai mutum ya tabe kai karshen rishin arziki kenan shi mutum aka karshen arziki a ci an ga mutum da kasa ma ba shi kashi wa kariha ibn habib zikra nabi sallallahu alaihi wasallam inda zabh amma malam ibn habib ya karanta ya shamaci ammatan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yi mai salati inda zabh yayyanka kai dai kai kabbarka kai sun kama sunan da shi kinan kanka ba wurin kinan yan ana hudda wuraren da ake salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam na wurin kawai ga ambaci sunan Allah shi kinan wa kariha sunun amma wai da mutum kuma zai kira su manzo da sunan kuma a wajen ma ba wai ba an ce ko abin ko ka aikata haram bane ko yan kanka zai ko ko da ce ba shi dai an karanta ne kuma komi da wurin shi nan wurin kamata a jira sunan an wada sunan Allah shi kinan ya wadatar amma da mutum zai ce bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanka abahoni yang kashi bai ba ba kawai abin da yayi da dai kai yanda aka san yace ayi kawai ka ambata sunan Allah shikenan yawa wa kariha sununun as-salata alayhi inda ta'jibi haka na mala sunun ya karanta yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin mamaki wani abu mamaki ne wani abu baka mamaki ko sai kai salati take salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce ah la yusalla alayhi illa ala tariqin li'tisabi wa talab as-sawab yace ba a salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai akan hanya afsa hanya ta ihtisabin abu mala ka dauki abin nan ibada ce ihtisab kana jiran wani abu a wurin Allah to wannan kenan saboda wai ana so ci ma salati ba abun wasa bane ba kawai dan wani an yi mamaki wani abuwa kamar kika da nake muke ba da to ba mu Allah da yace yanzu ya tarda abu ya zuwa Bastami yake yana mamakin maganar da wannan wali yake yin abu ya zuwa Bastami maganganu daga jin maganganu shi maganganu na Allah wani shi yake abu ya kharaja min alqalbi dakhala ila qalbi abu ne yake daga zuciya cikin zuciya yake shiga kana ji maganganu su ka san maganganu ne bayan Allah wanda Allah ya musu ta biwa ta da sai ce ni ban mamaki yace yayi shekara kusan 30 yana azumi yana qiyamul layl amma bai samu abin nan da fi abin nan maganganu irin wannan bai samu irin wannan maganganu irin nasu bai fahimta ma wasu maganganu yana da wani Abu Yazid Bastami wannan magana yana cewa so ya zama wai shi ma ya zai zama kamar su sai to in kana so yace abu na farko ne zaka yi yace ka nemi wani kwando ka cika shi da wani abubuwa masu kama da nau'in jiginya ko abu da muke cewa abalo ko kwalo haka yace ka cika shi kaje ka rika yawo da shi cikin kasuwa karita yawo da shi cikin kasuwa kana me sai ah wannan ba wala ce ce subhanallah yace ah to kagin subhanallah inda kace wannan ka tsarkake kanka ne ba Allah ka tsarkake ba ka mutu yace subhanallah amma kagin abinda kake ni tsarki ya tabbata ga Allah amma saboda wurin da ka wade ta kai ka yi karin kai haka kenan to irin wannan ne shi ma wurin wato shi sanin yake cewa yayin wurin abun mamaki ba wurin da ake yi zaka yi salati wa Allah in ka abun mamaki to wannan ba wai ka yi mamaki wannan sai ka yi salati wa Allah inda ake salatin wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wurin da kake ihtisabi kake jiran wani abu wurin Allah wannan abun ne ka dauke shi ibada wa talabi thawabi kuma neman sakamako a wurin Allah wa qala asbagh mana asbagh yace an ibn qasim ya rawato daga muhammad ibn qasim kenan mawdinani la yuzkaru fihi ma illa Allah yace wuri biyu ba ambato a cikin su sai Allah ba kowa yake ambato sai Allah azdiha wurin yanka abin yanka wal ufas da wurin atishawa mutun ya atishawa shi ma kawai alhamdulillah ne zaka ce fala taqul fihi ma ba'da zikrillahi muhammadur rasulullah yace kaka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ambatan Allah walau qala ba'da zikrillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam da mutun bayan ambaci Allah yace Allah kuma ya salati amsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun tasmiyatun lahu ma Allah wannan wai ba ya zama wai wani ambato ne nashi ba tare da Allah a shi ba a rabawa tsakanin Allah da manzon Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam bana ba wai kai ka raba da yabi bane ba ce abun fahimta kin wa qala hu ashhab hakanan mana ashhab ya fada shi kala yace wala yambagi an tuj'ala salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tinar bi kamata sanya salati abu sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a gidan shi ba wani wata sunna ce abun biya mana cikin yankan ba kai zama a ce haka ake yi dan mi mutane ba an tsaya ba kai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi amma Allah shikenan a tsaya haka wa rawi nisa'i haka nan nisa'i ya rawaito ana aus ibn aus daga aus dan aus annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi al'amara bil iktsari min as-salati alayhi yawm al-jum'a ana cikin wadin da wuraren da ake yi wa aka so ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wurare wanda shine fasalin da ake karantawa wuraren da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ce Aus da wasu ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato umarni da yawaita salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ranan Juma'a. Ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni sai sahabi ya rawaito ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito. A rawaito ana so a yawaita salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ran Juma'a. Wa mimma wadin salati wa salami yana cikin wuraren da ake salati da tasnimi dukhulul masjid shiga masallaci. Yayin shiga masallaci ana wadin ana salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ishaq ibn Sha'ban. Abu Ishaq ibn Sha'ban ya ce, "Wayan bari liman dakhala al-masjida." Ya kamata ga wanda shiga masallaci an yi salli ala Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin salati a bisa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi wa ala alihi kuma a bisa alayensa. Wa yatarham alaihi ya nemi jin kai a gare shi daga Allah. Wa yubarik kuma ya nemi albarka daga Allah zuwa gare shi. Wa ala alihi kuma da a bisa alayensa wa yusallimu tasliman yayi gaisuwa. Yayi gaisuwa wanda take a gaisuwa da zama takidin ita ne wa yaqulu yace Allahumma ighfir li dhunubi Allah gafarta min dhunubina waftali abwaba rahmatika fabude min qohi na rahmatika wa idza karaja in ko mutun yayi targa masallaci fa ala misl zalika sai ga ku tambacin wannan shi ma wa ja'ala mawdi'a rahmatika fadlika wa wurin da zai ce rahmatika sai canza shi da fadlika fadlaka nan ka ce waftali abwaba فضلك ممكن وفتالي ابواب رحمتك وقال امر بن دينار امر بن دينار ياتي في قوله تعالى اتقوا الله امر كسكي دي تيا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم وانا ايه تسكي سوره النور اي تعيد ان كشك جراجي كوني سلوا وكاونن قال يسي ان لم يكن في البيت احد ان اجدن باب كوا فقل كي سيكتي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كتي أمنشي يتبت عبسى النبي درهم الله دعال بركسة السلام علينا وعلى عباد الله السالحين أمنشي الله يتبت عقريمه أبسى كما يتبت عبسى باين الله نقر السلام على أهل البيت أمنشي الله يتبت عبسى مزواجدة ورحمة الله وبركاته دعال بركة الله درهم الله دعال بركسة قال ابن عباس يسي أبلاتنا عباس ياتي المراد بالبيوت هنا المساجد أبن أكيني دجير دجي عن أمورن wa idza dakaltum buyutan yace al masajid ani masallatiya wa qala nakhai imam nakhai yace idza lam yakun fil masjid ahadun fa qul assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina cikin masallaci babu kowa ka sai ka ce assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amince Allah ya tabbata amsa manzo Allah tiya da mutu Allah ya tabbata a gare shi wa idza lam yakun fil baiti ahadun haka nan idan gida ko daki babu kowa a ciki fa qul ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu kuma ya tabbata a sabayin Allah na gari wa an alqamata an karbu daga alqama idza dakhaltu idza ce ko idza dakhaltu almasjida yace in na shiga masallaci aqulu cewa nake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin da rahama Allah da albarkarsa sallallahu wa malaikatu ala muhammadin Allah ya yi salati da malaikunsa a bisa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahu da kwatankwacin shi dai an ka'abin daga ka'ab idza dakhala shi ma in ya shiga wa kharaja ko ya huta daga cikin masallaci walam yazkuri salata amma bai ambaci salati ba nan duka aminci ne assalamu alayka bai ce wasu salatu ba ko assalatu wa salamu alayka na'am na ga lokacin sallah yayin zamu hakuri da wannan kadar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونصاته سبقنا سبلك لك ونهادينا سعادك المستقيم وعلى آله وقدره الدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم